Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 24 ga watan Agusta na shekarar 2016. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a ƙasar Kamaru ta yankewa wasu mutane da aka samu da hannu a harkar Boko Haram ɗaurin rai. Muna kuma dauke da hira da wakilin sashen Hausa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry Nigeria. Dan haka ma yau muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan bayanin da sakataren Kerry din yayi na cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci. Sai a kira 202-205-2655 don a bayyana ra'ayi. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Turkiya a yunkurin Amurka na sassauta zaman ɗarɗar biyo bayan yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba a kasar cikin watan jiya. Har yanzu dai dangantaka tsakanin Amurka da Turkiya tana da tsami bayan da kasar ta buƙaci Amurkan ta mika mata malamin nan ɗan kasar da ke nan Amurka Fethullah da wadda kasar take zargi shi ne kan wa'uwar gami na juyin mulkin. A ziyarar Mr. Biden ya kai ziyarar gani da ido a majalisar dokokin kasar a Ankara domin ganin irin barnar da jiragen yaƙi da masu juyin mulkin suka yi amfani da su wajen lalata ginin a yunkurin da suka yi cikin watan jiya. Hukumomi a Turkiyya sun fusata kan abin da suka kira sanyin jiki da kasashen yammacin duniya suka nuna wajen fitowa su itar da Allah wadai da wannan juyin mulki da kuma abin da suka kira rashin nuna mata ƙauna bayan yunkurin da ya ci tura. Jaridun kasar masu goyon bayan gwamnati da kuma ministocinta sun zargi hukumomin Amurka da cewa suna da hannu a yunkurin da bai samu nasara ba. Sai dai mataimakin shugaban Amurka Biden ya karyata wannan magana a lokacin wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da yi da Prime Minister Turkiyya Binali Yildirim.
Akalla mutum ɗaya ya mutu, wasu su 25 kuma sun jakkata a yau Laraba a wani hari da aka kai a wata jami'a Amurka da ke Kabul babban birnin Afghanistan, harin da har yanzu ake kai. Wani kakakin ma'aikatar lafiya ta ƙasar, Wahid Majru, ya gaya wa muryar Amurka cewa cikin waɗanda suka jakkata har da wani farfesa ɗaya da ɗalibai mata su biyu, sai dai bai ba da wani ƙarin bayani akan wanda ya mutu ɗin ba. Ɗalibai da ma'aikata masu yawa a jami'a Amurka da ke Kabul a Afghanistan ne suka makale a makarantar bayan wani hari da aka kai can a yau Laraba wanda aka faro da wata fashewa. An kai harin ne da misalin karfe 6:30 na yamma a gogon yankin wanda aka yi sa'a ɗaya ana musayar wuta da jami'an tsaro. Har yanzu ba a san yawan maharan ba. Jami'an kasar sun bayyana harin da cewa mai sarƙaƙiya ne.
An yi girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a arewa maso tsakiyar Myanmar a yau Laraba ta halaka aƙalla mutum uku, ta lalata aƙalla wuraren ibada na tarihi ga mabiya addinin Buddha guda 60. Biyu daga cikin waɗanda suka mutu ƴan mata ne masu shekaru 7 da kuma 15. Motsin girgizar mai ƙarfin maki 6.8 kamar yadda hukumar kula da harkokin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta yi bayani, wadda suke Bangkok babban birnin ƙasar da Kolkata a ƙasar India duk sun ji girgizar, duk da cewa tazarar su da inda girgizar ta samo asali ya kai kilomita 1,000. Girgizar ta auku ne kusa da garin Chakhuk da ke kan gabar kogi da ake kira Irrawaddy a can ƙarƙashin ƙasa da nisan kilomita 84. Galibi girgizar ƙasa da ta auku can ƙarƙashin ƙasa ba ta barna sosai akan doron ƙasa.
A halin da ake ci kuma, girgizar ƙasar ta afkawa tsakiyar ƙasar Italiya a yau Laraba ta hallaka aƙalla mutane 120 ta kuma jakata fiye da mutane 360 kamar yadda Prime Minister ƙasar Matteo Renzi ya faɗa. Renzi ya yi tattaki da jirgi mai sauka angulu zuwa yankunan da masifa ta afkawa. An ganshi yana gaisawa da masu aikin ceto. Haka nan Prime Minister ya yi magana da ministan ayyuka da kuma shugaban hukumar farar hula masu aikin ba da kariya da ceto. Shugaban ya ki cewa uffan ga manema labarai yana mai cewa wannan ba lokaci bane na magana. Tunda farko Prime Minister ya yi alƙawarin babu mutane ko birni da garin da za a bari baya sakamakon wannan masifar. Girgizar ta auku ne a yankin da misalin ƙarfe 3:30 na dare agogon yankin inda ta haddasa mummunar barna ga birane uku waɗanda suke kusa da inda ainihin girgizar ta faru. Yara suna ɗaya daga cikin waɗanda bala'in ya afka mawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da ƙasar Kamaru inda wata kotun ƙasar ta yankewa mutane 109 hukuncin ɗaurin rai a jihar Arewa mai nisa. Saboda an same su da hannu a cikin harkar Boko Haram, duk da dai wasu masu fashin baki na ganin kamar an taka doka. Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
Kotun ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yankewa mutanen da aka kama su suna da hannu dumu-dumu cikin matsalar Boko Haram su 109 hukuncin ɗaurin rai da rai a jihar Arewa mai nisa. Wannan al'amari dai ya kawo kace nace a tsakanin al'umman ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Na tambayi barista Umaru Mala ko wannan shari'an da aka yankewa waɗannan bayan Allah ya dace kuwa.
Mala wala bin zanga maka shine wato a matsayina lauya, wannan shari'a dai gaskiya bai dace ba saboda an taka doka ga yamar cewa wato kowanne daga cikin su ya kamata ya samu mutum da zai ainihin game da wato za a bashi lawyer ne wanda zai ainihin tafi kotu da shi kuma ya ainihin taimaka masa wato game da al'amura.
Malam Bala Ayuba dan kungiyan wato hakkin bil'adama ne.
Wannan hukunci da gwamnatin Kamaru ta dauka akan mutane sama da 100 da aka kama akan maganan Boko Haram, mu ba mu ji dadi ba saboda daga cikin waɗannan mutane da akwai waɗanda ba su san kan maganan ba amma an kama su. Ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi binciken kwakwaf akan waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya domin ba kowanne bane daga cikinsu yake nan a cikin Boko Haram.
Sa'ad Abdullahi ɗan jarida ne wanda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta camke abokin aikinsa na jihar Arewa mai nisa, ana tuhumansa da hannu cikin matsalar Boko Haram.
Ka san kwanakin baya wato an kai shugaban kotu da sabo kuma amma har ila yau da ba yanke mai shari'a ba shi ko ba haka ba, domin shi mulauyansa Metro Chungun har ila yau da yana cikin wato ganarwa waɗannan wannan gwamnati wayar da kawunan su kan abin da bai dace ba ga shari'ar ƙasar Kamaru. Doka ƙasar Kamaru ta ce idan aka kama mutum gashi yana rike da waɗannan 'yan ta'addancin yana tare da su, yana akwai yadda za a yi a gane cewa ga suna.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na hantsi, yau ne Sakatare John Kerry ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da wasu gwamnonin ƙasar su biyar akan irin hanyoyi da matakan da gwamnatin Amurka za ta ɗauka domin tallafawa wasu jihohin arewacin ƙasar don su yaƙi talauci da rashin aikin yi. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambol na ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya guda biyar da suka gana da Mr. John Kerry a fadar gwamnati, kuma ya yi mun ƙarin haske bayan da suka kammala ganawar akan yadda tattaunawar tasu da Mr. John Kerry ta kaya.
Abu na farko shine ya ƙara jaddada goyon baya ga gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, musamman yakin da take yi da cin hanci da rashawa, kuma mun tattauna da shi akan matsaloli waɗanda suka shafi samun zaman lafiya a arewacin Najeriya gaba ɗayanta da kuma sha'anin ilimi, musamman ilimin yara mata, da sha'anin lafiya, kiwon lafiya, da kuma musamman sha'anin wutar lantarki. Arewacin Najeriya Allah ya bamu kafafe da dama da za mu yi amfani da su a samu wutar lantarki mai arha, mai ɗorewa, musamman idan aka yi amfani da hasken rana da kuma iska da kuma sukan su ruwa wato ruwan kogi, inda da kanshi shi Secretary of State ya tabbata mana cewa gwamnatin Amurka za ta shigo da karfinta ta ba da goyon baya don a tabbatar da cewa an kara kyautata shi a wutar lantarki a arewacin Najeriya da Najeriya baki daya.
A lokutan baya idan aka yi irin wannan taruka sai aga kamar labari ne a tashi a watsi. A wannan karo kana ganin akwai abu a zahiri da ya ba ku karfin gwiwa cewa lalle tabbas ko za a ga wani abu a kas ba wai an yi taro bane ko an sha shayi an tafi.
Wato abin gudun ba an sha shi ne lokacin da ya bada wannan tabbaci musamman kan shi a wutar lantarki. Ya yi mana magana kan cewa ga Her Excellency Linda Thomas nan za ta jagorancin nasu team da namu team, wato nasu bangare da namu bangare, don a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da muka tattauna musamman na shi a wutar lantarki an samu cigaba a kai.
Wato ƙasar Amurka ta nuna sha'awar tallafawa ko shigowa ta agazawa jin daɗi na al'ummar arewacin Najeriya musamman. Shin wannan shina da wata nasaba da wani hikima na yaƙi da ta'addanci ko zaƙewa na addini saboda rashin aiki da lalurori da ake ganin sun shafi ƙasashe ya sanya kawai wataƙila fitintunu na nan za su iya kai ga waɗansu ƙasashe da na Amurka ɗin?
Ya fahimta ta shi ne wato sun fahimci cewa idan aka samu al'umma suka samu abin yi suka samu walwala da jin daɗi matsaloli irin na tashi hankali za su ragu sosai. Ina ganin wannan kika fahimta ya kamata mu yi musu kuma ba su dama mu ga cewa mun samu gajiyar wannan abin insha Allah.
Ba abin damuwa bane a ce kasar Najeriya ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar kanta sai an samu tallafi daga waje kamar Amurka.
Kaga gaskiya din ka duba a inda aka fito matsalolin da kasar ta shiga don an kawo mana ɗauki a halin yanzu ba abin damuwa bane. Kuma ƙasashe da dama na duniya suna shiga cikin irin yanayin da Najeriya ta shiga suna samun taimakon wasu ƙasashe har da ƙasashen Turawa. Yanzu ƙasar Girka ai taruwa ƙasashen Turawa suka yi suka taimaka mata suna kan taimaka mata. Abu su ce ba sa so ba. Saboda haka mu ma duk muna da matsaloli duk wanda ya ce zai taimaka mana ya kamata mu tarbe shi da hannu biyu sai in mun ga cewa akwai wata mulullubiya ko wata cutarwa da taimakon zai wa al'ummar mu a wannan sai mu shi a dakata. Amma ina ganin Allah da wannan taimakon da suke yi da gaske suke yi ba mu ga wani abu wanda ya nuna cewa akwai aka san haka ba.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambol kenan bayan da suka kammala ganawa da Mr. John Kerry. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Gaida Umar Faruk Musa, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan bayanin Sakatar Kerry inda ya ce cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusani akwai ma'azanta.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, da farko za mu fara da jihar Nasarawa.
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Gaskiya mai magana Garba Salih, likitan radio na garin Agwagun Domin jihar Nasarawa.
Sannu Malam Garba, me zaka ce?
To alhamdulillah Maryam, abinda zan ce anan ba shakka John Kerry yayi magana. Domin shi cin hanci da rashawa na Hanaje ya sabbaba abubuwa da dama wanda dukkan mu ƴan Najeriya zan yi kokarin cewa gani. Kusa ne daya daga cikin mu da zai miji mun gyara halayenmu. duk abin da zamu yi mu yi gaskiya tsakani da Allah to zai kasance komai ya tafi daidai domin misalin da ya bayar koda neman aiki mutun yake sai ki ga mai gaskiya ba bashi ba an dauka an ba wa to misali abun kamar yan bora ne da yan mowa saboda haka idan gwamnati ta tsaya akan gaskiya aka cire sorai aka cire corruption din nan wato cin hanci da rashawa to ba shakka zai sa matasa su zama to sun samu nutsuwa komai za su yi shi a cikin hankali ina fata
to Mallam Garba Salamun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kefi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga kefi
suna na Sha'ibu Zuzan NTA kefi jihar Nasarawa alƙalin kungiyar mu abota kafafan yada labari da cigaban kasa
to madalla Mallam Sha'ibu me ce ce gudunmuwar ka
to gudunmuwa ta ita ce gaskiya maganar da sakataren harkokin waje na ma kasa America ya fada to gaskiya akwai kancin gaskiya a ciki domin cin hanci da rashawa ba abin ma da bazai iya haifarwa ba kuma shi ne ma kusan ce ji kasan mu cikin wannan halin da muke ciki a yanzu
Mallam Sha'ibu kenan daga Kefi yanzu kuma bari mu je Kwantagura
hello
da wa muke magana daga Kwantagura
kuna magana da Musa Sani Ushishi daga nan Kwantagura
to Mallam Musa me zaka ce game da abin da muke tattauna akai yau
to ban ji mauludin bane
muna son ra'ayinka ne akan bayanin da sakataren Kerry yayi na cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci
na'am to gaskiya ne amma fatan da zamu yi ga shugabannin mu Allah ba su iko yin adalci gare mu
to Mallam Musa kenan daga Kwantagura mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
sana magana da Ibrahim engineer Ibrahim engineer daga Abuja safi mazaunin San Zamfara
to Mallam Ibrahim me zaka ce game da ziyarar sakataren Kerry da kuma abin da ya ce game da matsalar cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci
gaskiya magana da zan kere gaskiya mun ji dadin ta kuma alhamdulillah kuma wanda dai son ka ba mu goyon baya haka kuma ummiji Allah ya sa kuma shi shugabannin mu su duba abubuwan nan yadda bai ya fada zai a haka
to Mallam Ibrahim engineer kenan daga Abuja yanzu kuma bari mu je Taraba Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba.
Assalamu alaikum salam kina magana da Uba Tawakkali ne daga Taraba garamar hukumar Ibbi.
To Mallam Uba me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai?
Ah hakika maganar da John Kerry ya fara gaskiya ne. Kin an tsira sai ya fara abinci to a cikin koda ni kai na gaskiya ba. Wanda ya bukaci tsohon hanci a guri na kamar hukuma ko wani abu gaskiya da yana bacin sajin kamar a lokacin kunyewa zan yi a lokacin gaskiya don haka sa magana su gaskiya ne
wani ya bukaci cin hanci daga gare ka?
Wallahi hukuma ko wani abu ya bukaci cin hanci a guri na wanda dai ba ita zan yi a lokacin zuciya na yana
to Mallam Ibrahim kenan daga Abuja yanzu kuma dai har yanzu muna nan a Taraba Assalamu alaikum da wa muke kira magana daga Taraba.
Assalamu alaikum salam kina magana da Kamaluddin da Tabala daga mutum zai da Taraba.
To Mallam Kamaluddin me zaka ce game da abin da muke tattaunawa akai yau?
Gaskiya zan tofa na albarkacin bakin kamar magana da shi da Kerry yayi ya faɗi gaskiya da mu da cin hanci da rashawa shi ne ta barbara mana ta sannan kuma mai da mu wani hali gaskiya. To bangijin Allah ya sa dai manyan mutum ji wannan magana kuma su amfani da cin zai taimaka masala ta Najeriya baki daya.
To mun gode Mallam Kamaluddin yanzu kuma bari mu je Gombe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Gombe.
Wa alaikum salam kuna magana daga Dambuwa.
Da wa muke magana?
Dukkan gaskiya Dambuwa.
To Mallam menene ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa akai?
Ni ra'ayina akan wannan abin
don Terry ba da gaske suke son su yaki cin hakki da cewa ba idan daga ki dawo mana da kudaden mu wanda aka sata aka ja ka boye a kasashen su to ba ganin Buhari ne mana aiki sannan zamu gane da gaske ne suna son su yaki da cin hakki da rashawa
To Malam ni kenan daga Gombe mun gode da ra'ayanka kuma anan zamu dakata daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Har wasan gudun tsiri na Ghana, Janet Amfonsa ta zo nan shida a gudun mita 200 a wasannin Olympics da ake yi a birnin Rio a ƙasar Brazil. Janet mai shekaru 23 ta zo na shida ne tsakanin ƴan gudu takwas inda wata ƴar ƙasar Cote d'Ivoire Mary Jose Talu ta zo ta farko ƴar Jamaica da ta dauki zinari a gudun mita 100 ita ce ta biyo bayan ƴar Cote d'Ivoire Mary a gudun mita 200 rashin kokarin Janet da ya tabbatar da rauni da ƴan wasan Ghana suka yi a wasannin Olympic ƴan wasan Ghana guda 7 hinanin kaya da daukar nauyi da kokawar judo tuni akai waje da su Jami'an hadaka ƴan gudun tsire na Ghana da ke wasansu a kasashen waje karkashin hukumar gudun tsire ta Ghana mai suna Andrew Owusu ya musulunta zargin cewa gasar da Ghana ta shirya a jihar tsakiyar Ghana inda ƴan wasan Ghana 16 suka samu nasarar shiga wasannin Olympics akwai magudi da aka tabka a ciki tsohon shugaban hukumar gudun tsire ta kasar Ghana Mr. Lutrod ya kira ga hukumar gudun tsirin da ta fito ta yi wa jama'a bayani akan wannan tuhuma da ake mata wanda aka riga aka ɗaukaka ƙara ga hukumar Olympic ta ƙasa da ƙasa. Wannan batu ya tada tsigunguma a cikin ƙasar Ghana inda mutane ke bayyana shakkunsu akan ko yalla ƴan wasa 16 Ghana da suka yi nasarar shiga gasar Olympics ko akan gaskiya ne suka samu wannan nasarar. Tsohon dan wasan baya na Ghana Black Stars da kuma Bayern Munich ta kasar Jamus Samuel Osei-Kufuor ya kira ga hukumar League din Ghana da ta kare himma ta karawa wasan League din Ghana armashi don ta ja hankalin jama'a shi wannan shahararren dan wasan da ya samu girmamawa a duniya ya shaidawa a ƴan jarida cewa ya dade baya kallon wasa a Ghana saboda raunin wasannin League din kasar ya ce a cikin wannan lokaci ya kalli wasa na manyan kungiyoyin kasar da suka hada da kuma su a Santokotoko da Accra House of Folk ya ji dadin yadda mutane suka cike filin wasan amma dai wasan ne bai burge shi ba saboda wasan yana kasa tsohon shahararren dan wasan kuma su a Santokotoko da kuma Black Stars Reverend Osei-Kufuor wanda ya fara wasansa tun shekarar 1963 ya gargadi hukumar GFA da ta maida hankali akan yadda wasan kwallon kafa ke kara rauni a cikin kasar masu shawara kwallon kafa a nahiyar Africa da ma duniya baki daya kowa ya san kokari da irin sallon taka leda na ƴan wasan Ghana Black Stars tun cikin shekarun 1960 shi ko Reverend Osei-Kufuor ya kyauta zaton lalacewar salon wasan Ghana a kungiyoyi mallakan kasan da kuma club din cikin gida su ne suka yi sanadiyar raunin wasan Ghana a Africa da ma duniya baki daya Osei-Kufuor ya ce salon wasan Ghana na shekarun 1963 da shekarar 1965 da Ghana ta dauki kofin Africa da kuma na shekarar 1968 da shekarar 1970 da Ghana ta zo ta biyu a nahiyar Africa su ne abin da ya kamata a sake duba ya ce Ghana ta mamaye nahiyar Africa a wancan lokacin har wasu kasashe kamar su Kenya da sauransu suna koyi da salon wasan Ghana sai dai yayi tambaya me ke hana kodin Ghana na yanzu Avram Grant kiran ƴan wasan cikin gida kamar Kotoko da Haas alhali kuwa muna da ƙwararrun ƴan wasa a cikin gida da kokarin su yafi wasu da ke wasanni a kasashen wajen
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Yancin gudanar da addini na ci gaba da zama babban abin damuwa a kasar China. A wani rahoto da ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka fitar bara, wanda ke sa ido kan yancin gudanar da addini na kasa da kasa. Gwamnatin China na ci gaba da saka harkar addini a ƙarƙashin kulawarta cikin tsauraran matakai. A shekarar ta gabata, rahotanni na ci gaba da nuna cewa gwamnati na musgunawa da tsarewa da azabtar da mabiya addinan da aka wa rajista da waɗanda ma ba a wa rajista ba, saboda wasu ayyuka da suka gudanar da ke da nasaba da addininsu. Rahotannin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna cewa ‘yan sanda sun kashe musulmi ‘yan ƙabilar Uyghur a lokacin wani samame da aka kai da kuma lokacin wata zanga-zanga, bayan da aka fito da wata doka da ke ƙara baiwa gwamnati damar sa ido kan yadda ake gudanar da addini a yankin Xinjiang Uyghur mai cikakken iko. Al'ummar kabilar Falung sun yi korafin kama su da ake yi da tsare su da kuma mutuwar wasu mambobinsu yayin da suke tsira hannun 'yan sanda saboda alaka da yadda suke gudanar da addininsu. A cewar rahotannin kafofin yada labarai da na wasu kungiyoyi masu zaman kansu, wasu 'yan kabilar Tibet su bakwai sun cinna kansu wuta a matsayin wani mataki na nuna boransu kan tsauraran matakan da gwamnati ke sawa kan yin ayyukan addini. Hukumomin ƙasar ta China sukan kare kansu da hujjar cewa mabiya addinin Buddha suna haɗa kansu da masu fafutukar 'yan aware ko kuma goyon bayan ɓangarewa. A cewar rahotannin wasu kungiyoyi da kafafen yada labarai, hukumomi a lardin Zhejiang sun ba da umarnin a cire giciye ko kuma cross bay da 1,500 akan mujami'un Krista da kuma rusa wasu mujami'un da hujjar cewa suna kawar da gine-ginen da aka gina ba bisa ka'ida ba. Da yawa daga malaman mujami'un lardin Zhejiang da mabiyansu sun nuna turjiyarsu yayin gudanar da waɗannan ayyuka, lamarin da ya sa aka tsare da yawa daga cikin shugabannin addinin na Krista da masu fafutuka, ciki har da Pastor Huan Yizi da lauya Zhang Kai. Hukumomi daban-daban a ƙananan yankunan ƙasar na amfani da hujjoji iri-iri wajen hukunta mambobin addinan da ba su rijista ba, ciki har da Kristocin da ke gudanar da ibadunsu a cikin gidajensu. Hukumomi a lardin Guangdong sun yanke wa shugaban addinin Buddha Wu Zhehen hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa kan abin da ƙungiyoyi masu fafutuka suka ce akwai siyasa a ciki. A matsayin wacce ta saka hannu a yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama, China ta yi alƙawarin mutunta 'yanci ko kuma walwalar yin kowane irin tunani da yin addini. Idan gwamnati ta daƙile 'yancin walwalar gudanar da addini, hakan zai sa a maida kowa mai laifi, wanda zai haifar da zaman ɗarɗar da nuna ƙyama da rashin tabbas da kuma nuna wariya, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin da aka fitar da rahoton da ke bibiyan 'yancin yin addini na shekara ta 2015. Mataimakin sakataren harkokin wajen ya ƙara da cewa, idan aka samu addinai daban-daban, hakan na nufin ana mutunta zaɓin kowane ɗan ƙasa, wanda hakan kuma zai baiwa 'yan ƙasar dama su ba da tasu irin gudunmuwar wajen gina ƙasa, domin babu al'ummar da za ta cimma burinta idan har ana hana 'yan ƙasar gudanar da addinin da suka zaɓa. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya isa Turkiyya a yunkurin Amurka na sassauta zaman ɗarɗarar tsakanin ƙasashen biyu, biyo bayan yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba a ƙasar cikin watan jiya. Har yanzu dangantaka tsakanin Amurka da Turkiyya tana da tsami bayan da ƙasar ta buƙaci Amurkan ta miƙa mata malamin nan ɗan ƙasar da ke nan Amurka, Fethullah Gulen, da take zargi shi ne kanwa uwar gami na juyin mulkin da bai samu nasara ba. A ziyarar Mr. Biden ya ziyarci majalisar dokokin ƙasar, inda jiragen yaƙin da aka yi amfani da su wajen lokacin juyin mulkin suka yi ɓarna kan ginin majalisar. Aƙalla mutum ɗaya ya mutu, wasu 25 kuma suka jikkata yau Laraba a wani hari da aka kai a wata jami'ar Amurka da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, harin da har yanzu ake kai. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Wahid Majro ya ga murya Amurka cewa cikin waɗanda suka jikkatan har da wani farfesa ɗaya da ɗalibai mata su biyu, sai dai bai ba da wani ƙarin bayani kan mutumin da ya mutu ba. Ɗalibai da ma'aikata masu yawa suna maƙale a jami'ar, inda jami'an tsaro suke ƙoƙarin kubutar da su.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara miƙa ta'aziyya ga Malam Abdulaziz Haman Adama Inyako, wanda yake da zama a birnin Los Angeles da ke nan Amurka, saboda rasuwar yayansa Abdulrahman, wanda Allah ya yi wa cikawa jiya Talata da safe a Yola, jihar Adamawa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen, amin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Aidan Utku, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.